Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da kwashe jami'an diplomasiyar ta da kenan Abuja, waɗanda aikin su bai zama wajibi ba zuwa gida Amurka. Bisa abin da ta kira barazanar tsaro da ke fuskantar Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar na cewar za a kwashe ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka da kenan Abuja da aikin su ba na gaugawa bane tare da iyalansu. Saboda abin da ta kira wai mamunan barazanar yiwuwar kawo harin ta'addanci a Abuja. Take kuma gwamnatin Najeriya ta maida martani tare da yiwa Amurkan wankin babban bargo. Alhaji Lai Muhammad da ke zama ministan watsa labaran Najeriya ga abin da yake shaida mana.
I would think they are right to say their people should go home if they want to. But we as a country have a responsibility to keep our country safe.
Amurka na da ƴancin ta ce su koma gida in suna so. Amma mu a matsayinmu na ƙasa, alhakinmu ne mu tsare ƙasar. Kuma wannan mataki na Amurka ko kaɗan ba zai tayar mana da hankali ba. Kuma menene wata gwamnati za ta gaya wa mutanenta? Tsaya ka ji. Sau nawa ake samun harbe-harbe a makarantun Amurka? Sau nawa ake samun kashe-kashe a Amurka? Sun iya hasashen wace makaranta ce ta gaba da ɗan bindiga zai buɗe wuta a kan ƙananan yara? Yanzu 'yan Najeriya da ke Amurka su ma ba sa fuskantar matsalar tsaro? Haba.
Ministan watsa labaran Najeriya kenan, Alhaji Lai Muhammad. Shi ma kwamishinan 'yan sanda na birnin Abuja, Mr. Sunday Babaji, ya ce jami'ansu suna ɗaukar matakai na fili da na ɓoye domin tabbatar da tsaro a birnin na Abuja.
Alhamdulillah, kafin yanzu muke yin abin da 'yan sanda muke kira operation order don mu ga an samu tsaro, to mun yi shi. Kowane DPO namu da area commander mu da sauran komandodinmu duk kowa ya riga san bangaren da zai yi, bangaren farin kaya, masu gano mana information, intelligence, duka da kuma haɗin kan mutanen gari. To insha Allah muna tabbatarwa cewa duk mun yi deploy mutanenmu a gaci a samu zaman lafiya.
Kwamishina Amurka don gargaɗi 'yan ƙasansu cewar Abuja har yanzu akwai batun tsaro na ƙalubale.
Matakai da ya kamata mu ɗauka muna kan ɗauka tare da duk sauran jami'an tsaro. Duk kanmu a haɗe muna so mu tabbatar wa mutane cewa insha Allah wannan abun bai faru ba.
Kwamishinan 'yan sanda na birnin Abuja, Mr. Sunday Babaji, Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.